Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Yaumuna alhamis shekara ta 19 ga watan 5 shekara ta 1443 wanda yake yayi daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2021. Kuma zamu ci gaba da karatu wannan littafi na At-Tuhfatul Wardiyya. Malaman Zauri suka ce dan Wardi. Wannan shine darasi na 20 insha Allah ta'ala. Matashin karatun mu shine al-maf'ul lahu. Haka ne? Haka ne ko? To, malam yake cewa al-masdaru zahiru in ja illa li hadathin yunsabu maf'ulalla muttahidai waqtin wa fa'ilin fa in شرطن يفوت بحرف تعليل قرين منين المفعول له شيني اكا تشي كوم مش المفعول لاجله المفعول لاجله كدوبا اذا كتشي ضربته ta'diban limadha darabtuhu
ta'diban
to ta'diban ya zama maf'ul lahu ko kuma ka ce maf'ul li ajalihi ubajana ko maf'ul li ajalihi wato nau'i ne na maf'uli wanda yake bayanin sababul fi'l hina wuku'ihi kharajtu tanazzuhan limadha kharajtu tanazzuhan kun gani to malai yake cewa shi ma maf'ul lahu din nan da muka ce darabtuhu ta'diban ka cire tanwinin ka sai ka samu kalmar al-ma'rifa sai ka ce mene at-ta'dib to ashe masdar ne shi mai masdar ne shi ne malai yace المصدر شيء المفعول له المصدر الظاهر شيء ما مصدري ني ظاهري wato mana idan ka dubi maf'ul lahu shi ma fa masdari ne in jaa illa amma idan masdarin yazo yana nuna illa dalili li hadathin na wani aiki ku duba darabtuhu ta'diban yanzu in ka ce daraba ai fi'li ne ko shin bai nuna motsi tunda alfi'lu يدل على الحدث والزمان والمصدر يدل على الحدث كوي مو بنچ wannan ko masha Allah to shi me hukuncin maf'ul lahu yunsabu za mu shi nasaba ne maf'ul lahu a matsayin cewa mene halata kaunihi maf'ul lahu mutahidi waqtin wa fa'ilin to shi maf'ul lahu da shi da fa'ilin sa sun dace wajen afwan da shi da fi'ilin da aka yi shimfada da shi sun dace mutahida lokacin wajen lokaci wa fa'ilin da fa'ili ku duba darabtuhu ta'diban waye ya duka din kaga lamirin tu ko shine fa'il ɗinka ya fita to wane ne kuma yake adabtarwa ladabtarwa shi dai tu din nan dai haka har ila yau kaga shi maf'ul lahu da fi'ilin sa sun yi tarayya wajen fa'ili wane ne ya duka ni ne ne duka wane ne yake kokarin ya ladabtar ni ne dai tu din dai har ila yau kun ga sun yi tarayya sannan kuma lokacin da ne dukan a lokacin da nake mene ladabtarwa kaga ashe aikin darbu din da ladabtarwan sun yi tarayya mene wajen zamani da a ai tarbiyyar tana fara ne tun lokacin ba zai koko zai yi ka bugi wani yanzu wai shekara mai zuwa ne tarbiyyar zai faru kaga la yanzu to shine muttahidai waqtin wa fa'ilin watan ku ƙara kiyayewa shi dan wardin nan yana kawo dan su matsalola da Ibn Malik ma bai ma kawo su ba shi da kanshi kan faɗa cikin sharhin nasa muddai da waqtin wa fa'ilin fa in shartun yafut idan ba a sami ittihadi wajen zamani lokaci da fa'ili ba to qurin bi harfi jarrin shi shi maf'ul lahu din sai amanna mishi harfi jarrin kudiba ta'ahabtu amsi lis-safari ta'ahabtu amsi lis-safari jiya nayi shiri domin tafiya jiya ne ne shiri domin tafiya ku duba da kyau ina fi'ilin mu ga fi'ilin mu ta'ahabtu ko safari nan shine wajen maf'ulun ba ance bance ta'ahabtu safaran ba sai ni ce ta'ahabtu da safari sai aka manna mishi lamun to me yasa aka manna mishi lamun ban sani ba aka hada shi da lamun ban sani ba zai iya ganowa
tunda an ce mutahiri waqtin mufa'il ai an ce amsin ai ba lokaci
jamil jiddan yaushe ne shiri jiya amma tafiyan fa yau ne Allah ballada shine ma'ana ba sami ittihadi ba to shikenan sai shi maf'ul lahu idan bai ittihadi da shi da fi'ilinsa ba wajen zu lokaci ba ko ɗaya daga cikin sharuɗan nan ba to dole a samu shi lamun shine ma'ana muttahidi waqtin ay wa in fa in shartun yafud bi harfi ta'lilin qurin fa in shartun yakun yafud bi harfi ta'lilin qurin Allah ka samu dace to Allah shi sa mu nayi asa'a abinda Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fantar da mu kuskure ne ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk